shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara dan na san akwai abun mora
jama'a masu sauraro barkanmu da saki saduwa a dangalin zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi al'umma da ke da bambancin addini kabila jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji ni ce zan gabatar da shirin A yau shirin zamantakewa ya duba halin tagayyara da tsofaffin gandirobobi ke ciki ne bayan sun yi ritaya daga aiki Kundin tsarin mulkin Najeriya ya ayyana shekaru 35 ne ma'aikacin gwamnati zai yi kafin ya yi ritaya. Kundin tsarin mulkin ya kuma kayyade shekaru 60 a matsayin shekarun da ya kamata ma'aikaci ya huta da aikin gwamnati, in banda malaman manyan cibiyoyin ilimi da wasu ayyuka na musamman. A ka'ida da zarar ma'aikaci ya kammala adadin shekarun aikinsa na gwamnati, yayin da ƙarfinsa ya ƙare, ga tsufa, ga cuta, ga iyali na bukatar abinci kudin makarantar yara da bukatun iyali da na ƴan uwa kamata yayi ya samu haƙƙin sa don rage masa radadin rayuwa wasu tsofaffin jami'an gidan yari da suka yi ritaya sun koka kan tsarin biyan su fansho wanda suka ce an tauye musu haƙƙin su kuma sun rasa wanda zai saurari kukan su ya share musu hawaye Shugaban kungiyar tsofaffin jami'an gidan yari reshen jihar Plateau, Anthony Ibrahim Ayiwolo, yace tsarin adashen gata na contributory pension system da ke biyan su fansho baya musu adalci don haka suke bukatar a fitar da su zuwa wani tsari da ke kula da sauran jami'an tsaro kamar sojoji da 'yan sandan farin kaya.
Moye ake na shekara 35 a gwamnati. Sannan gwamnati sun salame mu a gaskiya abinda suke bamu baya biya mana bukata wani abun da suna ce da shi wai contributory pension system an samu a ciki mu yi kuka gwamnati su cire mu daga wannan contributory system pension system din gaskiya akwai wanda suna karba dubu 20
wato dubu 20 din nan kusan za a ce wanda yayi retire karamin ma'aikaci kenan
dukkan mu a cikin mu ba wanda bai kai matsayin na level 8 ba musamman kamar su manya din kudin su ma bai kai 70 ba kamar su controller da su abena din kudin su bai kai 70 ba
a karshen wata amma kun bincika kun gane me yake tafiya me yake faruwa kusan za a ce ana ƙara albashi ma sauran ma'aikata musamman a wannan lokaci me yasa kudin baya karuwa kun bincika kun gani
mu bincika har su wanda suna rike da kudin mu wato National Pension Commission akwai watan da ta duba mu yi kuka ta duba ta rubuta ma finance minister cewa wadannan mutane fa an bar su a baya ga wahalan da suke shan har yanzu ta rubuta ta kai musu a ga paper din ma a hannuna yanzu haka amma ba su yi komai ba har yanzu ran Monday da ya wuce nan naje na doka gawa mu member na wanda ya dire ya faida kasa ya mutu
me ya bambancin wayannan tsarin kuma me yasa kuke so a fitar da ku
wannan tsari abinda ana ce CPC da kuma PITAT so wanda mun bar ake tare mu yi ake shekara 35 daidai da su wanda kuma suna ana matsayi daya akwai wanda suna karbar 100,000 mu kuma yanda na fada karimi din 20,000 so dalilin da muna kuka cewa gwamnati yayi kamata su cire mu a wannan tsari na contributory system pension
Farfesa Auta Dankat Mandok yace tunda suka yi ritaya ma basu samu kudaden kwashe kaya ba balle tsarin kiwon lafiyar su
tashi daga kudin da zamu tattara kayan mu je gida
idan kun yi ritaya
ba bamu ba wani wanda ya taba samuwa
amma dama tsarin kenan idan kai ritaya an zaka kwashe kayan ka daga gidan hukuma sai a biya ka ko kuma a kwashe maka kaya
sosai ma yana nan tsarin gwamnati din yana constitution ma kinga kudin medical allowance shine akwai wadansu abubuwan da ake bayar ma masu aikin asibiti domin aikin su din akwai damuwa da yawa to gaskiya ba same shi ba akwai health insurance scheme kyau na abu shine in ka sufa ma a dinga baka magunguna din a kyauta ko ma shigan mota ma ya zama kyauta koma tafiya ina ma a layi ba kai ba za ka yi layi ba amma namun nan yanzu haka nan nima ba na samu wani magani a kyauta kuma rishin lafiya yana karuwa lokacin da ka tsufa ne dan biye da wannan kuma akwai promotion arrears wanda mutane da yawa an ba su karin girma amma ko kobo ba ba su ba ni na retire as a deputy controller amma ni ban samu wannan arrears ba
kun bincika me yasa wai har ake samun wayannan tsaiko a wayannan biyan wayannan kudaden daga hukumar kun ce ko kuma daga gwamnatin tarayya ne
to ni ina gani zai hada guda biyu din in namun mutanen suna son a biya mu za su biyo mana ai su gwamnatin kuma su da aka yi magana sai su wurin aikin mu din correctional center sun ce ai ba su ne masu biya ba wai office na accountant general wai waye da waye wai masu kudi ne to kin ga dai inda su ma din za su fado cikin wannan damuwa domin za su retire su same mu yawa to mun taba gaya musu mun ce fa su yi takan sassan don by the time suka retire suka same mu za su fado at the same damuwan da muke ciki
wani hali kuke ciki ganin cewa ga tsufa kuma ga bukatu na karuwa ga yara waɗansu ma sun gama makarantar ba su samu ayyukan yi ba wani hali kuke ciki
daga ganin mu ma zaki ga mun riga mun kwararrabe duk fuskar ma ya yanku ne da yanda muke ba haka muke ba wani ma ya shafa mai ma baya kama jikin shi yanda ni na gani kenan wani kuma zaka ga takalmin shi din ma kaman facin ya kama takalmi to abun bai dadi ba gaskiya amma dai har yanzu fa akwai wani kudin da muka bayar wai za a yi bank namu na prison har a yau sun ce za su ba mu dividend din ba mu ga koko ba da aka yi tambaya sai aka ce eh wannan departmental issue ne to departmental din mu muna duba ko su correctional center za su yi wani magana to kuma tun da yake yana wurin su ne amma har a yau da muke magana ba mu samu komai ba kuma national housing wannan national housing din kudi muna tarawa ne fa daga albashin mu
sai a cire maka kudi akan cewa na gida kenan
yawa to amma har a yau ba su bada kudin ba
dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara dan tana cikin bauta
malama Ajime Jummai Chongom tace an dake su ne amma an hana su kuka
an yi mana duka an hana mu kuka domin abinda aka raba guda biyu din nan akwai Pitad akwai kuma CPS Pitad in sun retire za baka basic salary naka wanda dukkan mu da muka retire din nan da babu wanda yana karba kasa da 50,000 a basic salary amma a yau an waye gari daga mai 20,000 sai 30,000 manyan mu ma a matsayin controllers na prisons ma kudin su bai kai 100,000 ba an kuma da aka retire din mu ba mu da yanci mu je asibiti an cire mu ma a national health insurance ba mu da yanci mu je nan sai mun biya amma da an bar mu a under wannan health insurance din in an charge ka 200,000 ma zaka biya 20,000 ne in an charge ka 10,000 ka gan zaka ba da 1,000 kawai amma yanzu babu shi yasa ka mutuwa yanwane na suna ta mutuwa last week mun yi biso daya wancan watan ma da ya mata rasu mun bi ne amma gashi nan da rashin lafiya bai bar mu ba
kina uwa kina mace yaya ya shafi rayuwar iyalinki
sosai ai karfin gidajen ma an bar mu mata ne yanzu muna fama gwamnati su ji kukan mu su taimaka mana a fitar da mu a wannan CPS din a komar da mu pension mu na da ai duka mu mun yi aiki 35 years ya za nuna bambanci wasu suna can mu kuma an bar mu annan muna karba kasa da 20,000 mai 20,000 zai mana a yanzu masara nawa ne a kasuwa babu kayan miya babu magi ma packet 1,006 na zaka siya packet na kai ka wata muna fama a ji kukan mu a fitar da mu a wannan scheme din muna kira da babban murya ga shugaba na kurkuku domin ya introduce sabon abu domin idan mutum ya yi aiki yana kaban shekaru 32 kafin retirement a introduce wani skill acquisition wanda za a train sana'a wanda za a koyar ma wanda su yi kusan retiring ko da na watanni 4 ne ko zuwa 6 don in suka retire ba za su yi wahala kaman da muke ciki ba
Alhaji Kabiru Ali da ke sashen sanin halayyar ƴan adam a Jami'ar Jos yace rashin baiwa ma'aikata haƙƙin su na karya kuzarin aiki.
Duk wani abu yana faruwa daga very bad administration na government. Ya kamata ya zama gwamnati tana ba da yiya ikuci kowa ya samu haƙinsa daidai. Ma'aikaci ma'aikaci ne kuma ya yi aiki wa gwamnati ne har ya gama aiki sa lafiya. So ya kamata a ce pension su ana biyan sa pension duk yin da ake biyan kowa wanda suna ci suna ya zuwa da iyali. Ya kamata a ce dukkan su ana ba su fiya ikuci a ba su kowa haƙinsa daidai. Duk wani bambanci ma na wajen kuɗin wani sanari in ka shiga da diploma. You have to be as a diploma. In cash, you get IK the degree. Cash, you get a degree. You have to go over a bunch of IKs and sell. Magana bambanci bambanci ba gaskiya bane certificate ne education iri ɗaya ne saboda haka bai kamata a ce wai soja ya dawo kudi daban police da dawa daban har a fansho daban a salary daban shi kuma wannan ma an downgrade din sa gaba ɗaya ma shi wanda ya correctional center ba ma bai da ma bai da same what is 70,000 naira dai 70,000 naira dai masa wani rayuwa zai da shi is a government zuwa zo kawai ya mutu ne kawai ba san amfanin shi ba saboda haka wannan abun yana jawo mutane ba sa samu motivation in the sense of motivation a karfafa ka inda zaka yi aiki sosai ka yi proud yes ina gama aiki lafiya ma zan samu kula a gwamnati wannan shine abin da yake gwamnati duba da kyau ta dinga yi yanzu shi wannan gwamnati na tunu mutum yake cewa zai gyara to muna expecting ya yi gyara in ma na baya ba sai ba shi ya gyara.
Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga aya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki da